بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar Juma'a ce wacce ta daidai da 21 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1435 wacce ta daidai da 19 ga watan July shekara ta 2014 wannan shine kasad na 136 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda babban malamin mu الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد الأول آدم الباني يهو تاكيدا القرآن مؤجزر مؤجزوجي الله مدوكا كنسركي غافر تامشي إذن ينقوى ما سبين ودن نكراتتك نام بصمان تابا جيا منكر كري جن تفسير ودن نن آيوي ودن دا wato muka yi ta karatu akan su tun daga aya ta 254 zuwa da 58 a inda muka dauko tafsirin Professor Taqiyuddin al-Hilali muka karance tafsiri da fawaid da ya asalin tattauna game da waɗannan ayoyi gaba daya a inda muka ci kusan kwanaki 4 zuwa 5 muna tafsirin waɗannan ayoyi muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma muna fatan Allah ya karba mana waɗannan ayyuka da karatuttuka da muke sai dai kamar yadda wato wasu daga cikin ƴan uwa suke ta ishara muna ta kokarin bayyana musu cewa yana daga cikin manhaji da muke bi game da abin da ya shafi tsarin fassara alqur'ani mai girma dalilai ne guda biyu suka kai mu zuwa ga wato tsawaita waɗannan bayanai har muka dauki kusan kwanaki 5 muna tafsirin waɗannan ayoyi dalili na farko dalilin asalin manhajin tafsirin alqur'ani da malam albani marigayi ya saba gudanarwa dan haka a tsarin da yake gudanar da irin waɗannan tafsiran shine dukkan mas'alar da aka zo aka hadu da ita game da fassara wata aya asali tsarin da malam yake bi ba fassara bace ta bani baki na baka fassara mana ba fassara ce ta alqur'ani kalma da kalma kamar yadda aka saba ji a gidajen radio da malamai suna yi wa alqur'ani haka ba da cewa ai duk shekara za a yi sauka ko za a yi izu 30 ko wani abu makamancin wannan wannan ya saba wa tsari na ilimi game da abin da ya shafi fassara alqur'ani mai girma saboda haka jama'a ta sa malam albani ya zamto tsarin da yake akai game da tafsirin alqur'ani shine duk ayar da aka zo kanta ya zamto tana dauke da mas'aloli na fiqhu ko mas'aloli na aqida ko wasu mas'aloli na tarihi ko kuma wasu mas'aloli waɗanda suke da alaƙa da rayuwar musulmi ta yau to ana tsayawa ne a gayyato wasu littafai idan na tarihi ne idan na aqida ne idan na fiqhu ne a tsaya a tattauna a yi bayani filla filla sannan sai a dora sai a ci gaba wannan shine tsarin da ya kamata dukkan tafsirai su gudano akai to amma kai ce sakamakon yanayi da muka samu kanmu a wannan kasar waɗanda suke amsa sunan malamai ko ake kiran su da malamai suke amsawa sai aka tarar ba irin wannan tsari da manhaji suke bi gurin fassara alqur'ani ba wannan ta sa duk wanda yazo da wani tsari da manhaji wanda yake shine na asali to sai a ga me yasa ba zai irin nasuwana da suwana ba dan wasu suna ta wato korafi to ya za ai ana ta tsawaitawa wannan akwai an cika bayanai ana tafawili jama'a ina tafawili anan kenan yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sokar mishi da alqur'ani a shekaru 23 na annabta jama'a kenan an yi tafawili kenan jama'a Allah bai da iko a cikin dare guda ya saukar mishi da alqur'ani? Yana da iko, amma me yasa ba a yi haka ba? Dan a bayyana maka cewa alqur'ani yadda ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama munajjaman mufarraqan a hankali sannu sannu bi qadril haja, ayoyi su sauka da bayanin kaza, annabi ya ma sahabban shi bayani. Haka ya kamata a kalla gurin fassara alqur'ani ya zamto manhajin da ya kamata malamai su dauka kenan. To amma kasantuwar mafi yawancin masu fassara alqur'ani ko masu tafsirin alqur'ani ba irin manhajin da suke bi ba kenan, manhaji ne na gaggawa, ya za a yi a sauki alqur'ani, ya za a yi kaza, ba a kallon ayoyin alqur'ani waɗanda ake fassarawa a alakanta su da junan su, dan alqur'ani yana da alaka da junan shi. Ya za a dauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a alakanta su da ayoyin alqur'ani? Yaya fassarorin malaman farko, yaya alakanta waɗannan fassarori da halin da musulmi suke ciki a wannan zamani a kuma wannan ƙasa irin tamu? Ba a yin waɗannan abubuwa, sai dai a fassara ma al'umma baki, a hada da tarihi, a hada da wasu labaruka da kissoshi waɗanda suke ba su tabbata ba, shikenan sai a cika shi. Shikenan wannan tasa sai hatta awamu suka dauka cewa ai wannan shine asalin tafsirin alqur'ani, ai marmaza a sauki. Da haka jama'a, ba manhajin mu bane, ba tsarin mu bane kokarin sauki alqur'ani, kokarin kammala sura kaza ko kaza, kamar yadda sahabi Abdullahi dan Abbas yake ma wani cikin almajiran shi wasiya, yake cewa la yakun hammuka akhirus sura, kada himmarka ta zamto kai dai manufarka yaushe ne za a kai sura, yaushe za a gama sura, yaushe za mu soka alqur'ani, to sauran dai izu kaza, sauran kaza. Wannan kada ta zama manufarka kai a matsayinka na dalibin ilimi ko kuma mai kokarin sanin wato tafsirin alqur'ani ko kuma wani abu makamancin wannan, kada wannan ta zama ita ce manufarka. Muna fata waɗanda suke ganin haka ba daidai bane za su yi mana haƙuri, za su ba mu uzuri, amma dai manhajin mu kenan insha Allah, kuma ba za mu canza ba insha Allah. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a da yake mun zo kan wata gaba daga cikin gabobin wannan karatu, za mu yi amfani da wannan dama mu amsa tambayoyi da ƴan uwa suka rubuta, tambayoyin da Allah ya nufa za mu iya amsa, dan suna da yawa tambayoyin jama'a. Dan haka sai a yi haƙuri mu dan karanta wasu daga ciki mu amsa, sa'annan sai mu dora sai mu ci gaba. Bi tambayar farko yake cewa malam hadisin Abu Huraira yana nuna cewa mutum zai iya magana da shedanin aljanu kenan, ko shedanun aljanu kenan, kuma shedanu suna cin irin abincin da mutane ke ci kenan? Mana ina tsammani yana tambaya game da hadisan da muka karanta game da falalar ayatul kursi, hadisin sahabi Abu Hurairah. Kun tuna wannan tambaya ta haka, haka amsar take, aljanu ƴan adam na iya magana da su, dan ya tabbata a cikin hadisai waɗanda mun gabatar da ambaton su, wanda shi kanshi hadisin Abu Hurairah yana nuni zuwa ga haka. Dan haka ana iya ayi magana da aljani, kuma ana iya ayi magana da aljanu ko dai ta jikin mara lafiya, ko kuma ka ji sauti ba tare da kana ganin mai maganar ba, duk aljanu sukan yi haka. Ina fata an fahimta. Dan haka ana iya ayi magana da aljanu ta jikin mara lafiya, kamar yadda wannan hadisi ya bayyana, aljanu suna cin abinci, aljanu suna haihuwa, kamar yadda sauran hadisai da nassoshi suke bayyana cewa aljanu nau'i nau'i ne, aljanu kaza ne, aljanu kaza ne. Ina fata mun fahimta. Ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je yewa aljanu wa'azi, annabi yewa aljanu wa'azi, ya yi musu lecture, public lecture. Bayan ya musu wa'azi suka yi mishi tambayoyi, kuma ya amsa musu. Daga cikin tambayoyin da suka yi mishi shine menene zai zama abincin su wanda zai zama halal a gare su? Annabi ya ce shine duk kashin da suka ga an wurgar, ma'ana idan kashin na abinda ake ci ne kuma kashin ba na dabbar da ta haramta bace to da sun dauka za su ga tsoka a jikin wannan kashin sai su dauka sai su ci wannan shine abincin su ina fata mun fahimta nayi ishara a wancan lokaci game da littafan da suke tattauna matsaloli game da aljanu na fada mana littafin malam Abdullahi Shubuli littafin shi ne suna Akamul Murjan sannan ne mana ishara zuwa ga littafin wato wiqayatul insan min aljinni wa shayatin littafin Wahid Abdussalam Bali sannan na fada mana littafin Fatuhul Mannan fi jam'i kalam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah 'an al-Jan waɗannan kaɗan ne daga cikin littafai waɗanda suka tattauna matsaloli game da wato asalin aljanu dan haka ina fatan mai wannan tambayar ya gamsu kuma zai koma zuwa ga waɗancan littafai insha Allah dan ya bincika waɗannan maganganu da ma ƙari akan waɗanda bamu faɗi ba Allah madaukakin sarki ya taimaka mai tambaya ta biyu yake cewa mace na iya ziyarar kabari mana mace na iya ziyarar makabarta kamar yadda maza za su iya ziyarar makabarta kaga wannan yayi tambaya ne game da waɗancan bayanan da muka yi da hadisin can na Muslim hadisin Aisha da annabi ya tsine wa waɗanda wato asalin suka riki kaburbukan annabawa da waliyai abeban bauta kun tuna da hadisin ko da annabi ya ce Allah ya tsine wa Yahudawa da Kiristoci ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid ala la tattakhidhu alqubura masajid fa inni anhaakum an dhalik wannan sai yake tambaya shin mace za ta iya ziyarar makabarta to malamai sun yi maganganu da dama wasu suka ce mace ba za ta ziyarci makabarta ba wasu suka ce a ita ma za ta iya ziyarar makabarta saboda wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wato kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha annabi yace na kasance ina hana ku ziyartar kabari ko makabarta to a yanzu wannan hanin na dauke shi dan haka ku ziyarci makabarta annabi yace fa innaha tuzakkirukumul akhirah saboda ziyarar makabarta yana tunatar da ku lahira malamai da suka kallu wannan hadisin da kyau sai suka ce idan an kalli manufar ziyarar makabarta za a ga asali manufar maza da mata suna tarayya a cikin ta mecece manufar mafi girma ita ce dan tunanin lahira yanzu maza ne kadai suke wato manufar ziyarar makabarta dangane da su tuna lahira banda mata koko hadda mata gaba daya kaga amsar ita ce hadda mata dan haka malamai suka ce mace za ta iya ziyarar makabarta amma idan aka amintu fitina ba za ta faru ba ina fata an fahimta waɗanda suka hana ziyarar makabarta ga mata suna hujja ne da wancan hadisi da annabi yake cewa la'ana Allahu ko la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama az-zawarat mana masu yawan ziyarar makabarta cikin mata waɗancan sai suka bada amsa game da wannan hadisi suka ce ai annabi cewa yi zawarat zawarat bi sighatil mubalagha mana masu yawaita ziyarar makabarta ba masu ziyarar kadai ba Allah ya sa jama'a kun fahimta dan haka malamai sun tattauna mas'ala ce wacce take mai fadi amma ina fata dan uwa ga wannan littafi ka je ka karanta wannan littafi zai fadakar da kai kwarai da gaske musamman game da mas'ala ta shin mata na iya ziyarar makabarta ko ba za su iya ba al-insaf lima fi ziyaratin nisa'i lil quburi min al-khilaf al-insaf lima fi ziyaratin nisa'i lil quburi min al-khilaf ma'ana ga bayanai na adalci game da abin da yazo wato na ziyarar mata ga makabarta abin da yazo na sabanin malamai akan haka ka karanta wannan littafi wanda gashi malamin da ya rubuta shine Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad al-Mustafa al-Ansari gashi al-Madinatu an-Nabawiyya maktabatul masjid an-nabawi qismul ifta'i wal irshad wal bahth wat tarjuma. Gashi wannan malami shi ya rubuta wannan littafi. Jama'a a takeice, abin da yake daidai insha Allah, mata na iya ziyarar makabarta insha Allah. Wannan shine abin da yake daidai, wanda idan ka je ka karanta wannan littafi daga ƙarshe, bayan malam D ya gama ardud dalil, ma'ana ya kawo dalilan waɗannan, yayi munakasha, sai ya ce wato wa bihadha yatabayyanu li rujhanu ma dhahaba ilayhi ashabul qawl al awwal min anna ziyarata an-nisa'i lil quburi ja'izatun wa mustahabbatun mithlu ar-rijal ma lam tatarattab 'alayha mawani'u shar'iyya min nahiyatin aw tabarrujin aw ikhtilatin aw ghayru dhalika min al-mukhalafat lil adillati istadallu biha wallahu ta'ala a'lam. Kaji waɗannan maganganu ka je ka karanta su a wannan littafi. Kuma ma ai ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da Aisha addu'ar shiga makabarta, addu'ar da za a yi wa mamata in an je makabarta. Ai ya tabbata a hadisi haka ko? Malamai suka ce da mata ba sa zuwa da Annabi bai karantar da Aisha ba. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Mai tambaya ta uku shi ko cewa yake ala gafarta malam, shin akwai wata dama da take badawa a aja hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayi amfani da mazhabi, ma'ana ga hadisin Annabi ya ce kaza sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ga wani daga cikin waɗannan malaman mazahib din, ko kuma wata fatawa daga cikin fatawoyin waɗannan mazahib din, dan abubuwa ne mabambanta, fatawoyin malaman mazahabin da kuma fatawoyin mazahabin, ma'ana mabiya mazahabin, ma'ana ga hadisi ga fatawa ta mazhaba. Misali sai ce kamar Imam Malik da Shafi'i, sai ce ETC, ma'ana da sauransu, ko kuma a aje ayar Qur'ani ayi amfani da hadisi. Yace don Allah ina son ƙarin bayani gamsashe game da haka. Kun fahimci tambayar? Kenan tambaya ɗaya ce, amma tana da rassa guda biyu. Ko za a iya ɗaukar mana a aje hadisin Annabi ayi fatawa da mazhaba, ko kuma a aje Al-Qur'ani ayi fatawa da hadisi? Kun fahimci tambayar? Bari na fara da amsa tambaya ta biyu. Tambaya ta biyun ita ce, ya kamata ka sani Al-Qur'ani da Sunna ba su cin karo ko kaɗan a tsakaninsu, in dai sunnan nan ingantacciya ce. Don haka idan har hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to na farko tukuna baya cin karo da junan shi, kuma sa'annan hadisin baya cin karo da Al-Qur'ani. Ina fata mun fahimta. Sai dai idan kai ba malami bane ko kai ba masani bane, a zahiri sai kaga aya kaza ko hadisi kaza yana cin karo da aya kaza, kai a wurinka da tunaninka da dan kankanin saninka. Amma a gurin malamai sam Al-Qur'ani da Sunna ba sa cin karo da junan su. Idan ko kaga Al-Qur'ani ko kuma Sunna ta ci karo da Al-Qur'ani, to akwai ɗayan abubuwa kamar haka da suka faru. Imma dai hadisin bai tabbata ba, da haka kai tsaye ba za a kira wannan hadisin da Sunna ba, balle a ce ya ci karo da Al-Qur'ani. Abu na biyu, ko kuma hadisin ya tabbata amma ka bashi wata ma'ana ta daban da ma'anar shi ta haƙiƙa, wannan sai ya haifar da kai a tunaninka kake ganin akwai karo tsakanin ma'anar da ka ba hadisin da kuma ayar Al-Qur'ani. Yanzu kaga wannan sai an koma gurin malamai ƙwararru waɗanda suke masana. Don haka Al-Qur'ani baya cin karo da Sunna, balle a ce a aje Al-Qur'ani ayi aiki da wani hadisi. Ina fata mun fahimta. Tambayar ka ta wato farko, ko kuma reshen tambayar ka ta farko ita ce, shin a iya aje hadisi a ɗauki wata mazhaba ayi aiki da ita? Wannan bai halatta ba jama'a. Ba a aje sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayi fatawa da wata magana wacce take cin karo da wannan hadisin. wannan ba daidai bane, wannan ma hasali jama'a, wannan kafirci ne jama'a. Ga sunnar annabi, ga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ce ma annabi ya ce, kana ce ma kana cewa malam wane ya ce, ana ce maka ga abinda annabi yake akai, ga sunnar shi, ga shiriyar shi, kana cewa a'a mu ƴan mazhaba kaza ne. Wannan asulul kufri ne jama'a, wannan shirka ne fil ittiba'i. Yadda yake bai halatta kai shirka fil ibada ga Allah ba, to haka bai halatta kai shirka fil ittiba'i da manzon Allah ba. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ake wa da'a, shi kadai ake wa biyayya. Dan haka duk abin da yake na maganar wani ko fatawar wani da ta ci karo da hadisin annabi, to ajewa ake yi. A dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan wanda yayin wannan fatawa malami ne mujtahidi, ba san zuciyar shi ya fadi ba, ba ra'ayi ya fada ba, sai ai mishi addu'a, a nema mishi gafarar Allah, amma sai a aje mishi maganar shi, ba za a dauke ta ba, kuma ba za a rena shi ai mishi bakar magana ba, inna ma dai ba za a dauke ta ba kawai. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan haka ba daidai bane, ga hadisi ya tabbata da mas'ala kaza, ku kuma sai ku ce ku ƴan mazhabi kaza ne, dan haka ba za ku bi hadisin ba, ko kuma da awar cewa ai babu abin da ya raba kan musulmi sai waɗannan hadisan, ko sai littafan Bukhari ko Muslim ko waɗannan littafan. Waɗannan maganganun jama'a asali maganganu ne waɗanda suke na ƴan bid'a, wanda bai kamata a ce malami aji, wato asalin ɗalibin ilimi aji yana tafawuhi, yana furuci da irin waɗannan maganganun ba. Fadlan a ce mishi malami, balle a ce har wato malami ya kai malami da zai zama marji'i a cikin addini. Da haka jama'a, wannan ba daidai bane. Lalle in hadisi ya tabbata, to wannan wajibi ne dukkan musulmi su dauka su yi aiki da shi, sawa'un kana cikin malikiya ne mazhabar su, ko shafi'i ne kai, ko ku a'a kana cikin wato mazhaba ta hanabila ne, ma'ana duk yadda kake in dai kai musulmi ne, aka ce annabi ya ce, to wannan sunnar, wannan shiriyar ta lazumce ka, dole kai aiki da ita. Ina fata mun fahimta. Dan Allah bai bautar da mu da bin wani mai suna maliku ko mazhabar shi ba, ko shafi'i da mazhabar shi, ko wani cikin waɗannan mazahib din al-matbu'a, da kuma waɗanda ma ba su shahara ba. Innama Allah ya bautar da mu ne da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da faɗin shi da Allah ya ce, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk abinda manzo ya zo muku da shi, ku yi riko da wannan abu. Haka duk abinda ya hana ku, to ku hanu. Haka Allah ya ce, wa in tuti'uhu tahtadu. Matukar ku kai wa annabi da'a, to za ku shiryu, za ku zama mutanen kirki. Da haka jama'a, lallai ne duk in dai sunna ta tabbata, to abu na farko tukuna, kada a kira wannan sunna ko wannan hadisin mazhabar wani ko mazhabin wani, a kira shi da shiriyar manzon Allah, kuma a kira dukkan musulmi su bi wannan sunna, su yi aiki da wannan shiriya din. Dan mazhaba jama'a yana daga cikin abubuwan da waɗanda suke makiya Allah suka yi ta amfani da su, suna raba kan musulmi da su. Dan haka sai kaga kiri-kiri, kana musulmi, wani dan uwanka musulmi ne, amma saboda mazhabin ku ba ɗaya ba, kana kallo ana ya karshi, sai ka rika jin dadi, sai kaga babu komi, saboda mai mazhabar ku ba ɗaya ba, bayan musulunci ya hada ku gaba ɗaya. Kuma ai waɗannan malaman mazahib din su da kansu sun bada hanzari tun suna raye, cewa duk maganar da ta tabbata cewa tasu ce sabanin abinda annabi ya faɗi, to a aje maganar su, a dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku tuna da maganar da aka ruwaito ko aka nakalto daga Imam Malik, shahararriyar maganar shi yake cewa, dukkan mu duk wanda ka sani ana daukar maganar shi kuma ana aje mishi maganar shi, sai ce in ban da ma'abocin wancan kabarin, sai ishara zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kadai ne idan ya fada, to dole ka dauka kai aiki da shi. Ina fata jama'a mun fahimta. Wani abu ya taba faruwa jama'a mai ban takeici, kuma mai ban tsoro game da musamman waɗanda suke muta'assibuna lil madhahibil matbu'a. Musulmi ne jama'a, gungun musulmi suka taru za su musulunta a ƙasar China, suka taru za su musulunta, sai wasu suka zo malamai ne, sai aka tashi cewa to ai za ku musulunta ne ƙarƙashin mazhaba kaza, waɗannan suka ce malikiya, wasu suka ce a'a ƙarƙashin mazhaba kaza ta shafi'iyya, waɗannan wato mutane sai suka ce to tunda ma addinin akwai rudani sun fasa musulunci. Saboda wannan ya ce sai dai a bi mazhabar shi, wannan ya ce sai dai a bi mazhabar shi. Yanzu tsakani da Allah wannan jama'a bin irin waɗannan abubuwan ya raba kan musulmi ko bai raba kansu ba. Shi yasa jama'a yana daga cikin manufar da'awar salafiyya, fada da kungiyanci, fada da ta'assubanci ga mazhabanci. Kace ku kai dan malikiya ne, ana maliki. Wa wasiyyati fin nasi ba'adi an ya tamallaku, wannan jama'a ba daidai bane. Ko wannan yace ana hambali, ko wannan yace ana shafi'i, ko wannan yace ana hanafi. Wannan jama'a yana daga cikin manufofin da'awar salafiyya, shine raba mutane game da kankamewa mazhaba, ka zama dan gani kashenin malikiya ko shafi'iyya. Dan Allah bai aiko maka wani annabi mai suna maliku ko shafi'i ko hanbali ko wani abu makamancin wannan ba, Allah annabi Muhammad ya aiko maka, ya hada shi da shari'a, yace ka bi shi kai mishi da'a. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa wannan abu da ya faru a tarihi, sai aka rubuta wata fatawa ta musamman, aka aika wa wani babban malami mazaunin kasar Saudiya, ya rubuta littafi, kankanin littafi, ya bada amsar wato asalin waɗannan wato bayanai game da shin wajibi ne musulmi ya bi ɗaya daga cikin waɗannan mazahib din almatbu'a, dole in ba maliki bane kai sai ka zama hanbali, in ba maliki ba hanbali bane kai sai ka zama shafi'i ko kuma ka zama hanafi, dole shin wannan dole ne akan musulmi? Sai ya rubuta wannan littafi, gashi ya sanya mishi suna da Hidayatul Sultan ila Muslimi Biladil Yaban. Ina fata mun fahimta, ma'ana a sa'ad da waccan waqi'a ta faru, waɗannan wato suka ki musulunta sakamakon wannan jafa'i da aka samu miyagun malamai masoya zuciya, waɗanda suke ulama usu'i suka yi musu fatawa, wannan sai ya hana su shiga musulunci. Kashi malamin ya rubuta littafin, ya sanya mishi suna Halil Muslimu mulzamun bittiba'i madhhabin muayyanin min almadhahib al-arba'a. Kunji sunan littafin, Halil Muslimu mulzamun bittiba'i madhhabin min madhhab bittiba'i madhhabin muayyanin min almadhahib al-arba'a. Dashi sunan malamin Muhammad Sultan al-Ma'sumi al-Makki, kashi al-Mudarris bil Masjid al-Haram, kashi Hidayatul Sultan ila Muslimi Biladil Yaban. Ma'ana wato tsarabar wannan malami mai suna Muhammad Sultan, tsarabar shi zuwa ga musulmin kasar Japan, kasar China. Ina fata mun fahimta. Ya tattauna matsaloli da yawa wanda gashi a cikin mukaddimar littafin yake cewa innahu qad warada alayya su'alan min Muslimi Biladil Yaban min baldati Tokyo. Ma'ana Tokyo kenan ta yanzu ko? Yake cewa ma hasiluhu, ga hakikanin fatawar da tambayar, yace ma haqiqatu dinil islam, wai menene hakikanin musulunci, thumma ma ma'anal mazhab, wai menene mazhabi, wa hal yalzamu ala man tasharrafa bi dinil islam, wai kuma shin ya lazumta, dole ne wajibi ne ga wanda man tasharrafa bi dinil islam, wanda ya tashi shiga musulunci ko wanda yazo zai shiga musulunci, an ya tamazhaba ala ahadil madhahibil arba'a, shin dole ne sai ya bi ɗaya waɗannan madhahib din guda hudu, ai an ya kuna malikiyan aw hanafiyan aw shafi'iyan aw hanbaliyan aw ghayriha aw la yalzamu, shin dole sai ya bi ɗayan waɗancan madhahib din ko ku a'a ba dole bane? Jama'a kun fahimta? Masu fatawar sai suka ce li annahu qad waqa'a huna ikhtilafun azimun wa niza'un wa khimun حينما أراد عدة أنفار من متى ورع الأفكار من رجال اليابان أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو معنى وسط جماعة وسط ينبوكو wasu ƴan siyasa wasu tarin jama'a sun tashi za su musulunta su shiga musulunci sai suka je gurin wata kungiya wato dake garin wato asalin Tokyo mana babban birnin kasar kenan ko faqala sai wannan wato asalin jama'a wato faqala jam'un min ahlil hindi sai wasu gungun jama'a daga cikin waɗanda suka taho daga kasar Hind musulmi sai suka ce yambaghi an yaktaru mazhabal imam abi hanifa sai suka ce to tunda ku kun zo za ku musulunta to dole ku bi mazhabin abu hanifa kaji tun kansu musulunta ma kenan li'annahu sirajul umma saboda abu hanifa shine fitilar wannan al'umma ai shine na farko wa qala jam'un min ahli indonesia sai wasu jama'a su kuma malamai ne da sun taho daga kasar Andalus kasar Spain ta yanzu sai Indonesia ko kasar Andalus Spain kenan ko okay Indonesia kasa ce ita ma mai zaman kanta na'am sai su suka ce yalzamu an yakuna shafi'iyyan dole ne ku zama shafi'iyyuna ma'ana dole ku zama ƴan mazhabar shafi'iyya falamma sami'al yabaniyun wadannan wato da suka zo za su musulunta ƴan Japan da suka ji wannan bayanai da niza falamma sami'a al yabaniyuna kalamuhum ta'ajjabu jiddan sai suka cika da mamaki wata hayyaru sai suka shiga cikin dimuwa fi ma qasadu game da abinda suka nufa su musulunci suka nufa ba wai mazhabin wane da wane ba ina fata mun fahimta sai ya ce wasarat mas'alatul madhahib saddan fi sabili islamihim wannan mas'alar sai ta zamto ta tare su daga shiga musulunci shikenan suka ce sun fasa ku je ku ci gaba da bin mazahib dinku musuluncin ma mun fasa sai aka ce a cikin tambayar fa ya ustazana inna na'rifu min ilmikumul ghazir yace mun san kuna da ilimi mai tarin yawa Allah ya yi muku baiwa innahu insha Allah yasiru sababan lishifa'i min hadhal marad wadda lalle mun san amsar da za ku ba mu da wannan fatawa to za ta zama sanadi na waraka daga wannan cuta da muke fama da shi narju min faydi bahri fadlikum an tubayyinu lana alhaqiqa hatta tabuma inna qulubuna wa tansharaha suduruna fayakunu shifaan lil'i wa lakum al-ajr al-jazil min Allah ta'ala wa as-sana'u al-jamil minna nahnu ma'ashira muhajiri Russia ma'ana wadanda suka rubuta wannan tambayar kenan suka ce wassalamu alaikum wa ala kaffati man ittaba'a al-huda wannan malami da ya tashi sai bayani game da haqiqatul imani wal islam yazo ya ware wani wato fasli na musamman ye bayani game da me ake nufi da at-taqlidu li madhhabin mu'ayyanin min al-madhahib al-arba'a ye bayani game da taqalidanci yace laysa biwajibin wala mandubin kace kai maliki ne dole a ce sai ka zama ba maliki ko ɗaya daga cikin su to wannan ba wajibi bane kai ba ma abu bane da yake mustahabbi tashi ya kawo yace bayanai ya kamata a matsayinka na dalibin ilimi ka nemi wannan littafin dan an samu miyagun malamai waɗanda suke cikin mu ne jama'a waɗanda suke da'awa suna ikirarin su ahlus sunna ne a kujerin ahlus sunna malaman da suka yi da'awa ta sunna suka kwanta suka rasu amma sun dawo suna fadin irin waɗannan fatawoyin hadisi ya tabbata annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama a watan Ramadan wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha da mantuwa ba da gangan ba ya kame baki ya ci kashe azumin shi fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu hadisi ya tabbata su kuma sai su ce tunda su maliki yuna ne ka kame baki sai ka rama azumi ɗaya bayan Ramadan ya gushi sai a ce to ga hadisi sai su ce wannan hadisin san ba za a dauke shi ba mu ɗan malikiya ne wannan jama'a wallahi kafirci ne ku kiyaye da kyau kakkace an yi zafiya kafirci ne dan Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu to amma malamai ne aka samu suna furuci a waɗannan kujeru. Shi yasa jama'a wallahi musulmi sai an bi a hankali, ahlus sunna kuna fuskantar hadari musamman a duniyar Najeriya. Dole ne idan kuka tashi da'awa sai kun je kun bibiyi wayyaya malaman ku waɗanda suka gabace ku, man salafakum waɗanda suka gabace ku a bagen da'awa, wani manhaji suka bi, akan me suka yi da'awa. Dan in ba haka ba kuka yi istiklali da kanku, kuka nuna kun gamsu, kun wadatu daga abinda suke akai, wallahi za ku bata abinda suka tabbatar, za ku dawo kuna rushewa. Abinda suka karantar za ku dawo kuna fada da shi. Dan haka dole ne jama'a mu waiga baya, mu ga malaman mu akan menene suka yi da'awa, wani manhaji suka bi, wani tsari na da'awa suka bi, dan ba mu fi su ba jama'a. Ba mu fi su iyawa ba, ba mu fi su ilimi ba, wani juyin juya hali ne kawai ya juya. A wannan tebur din a karatun da ya gabata ai mun yi bayanin cewa a sa'ad da Allah madaukakin sarki ya tashi aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai ya dauke shi ya kai shi gurin annabawa waɗanda suka gabace shi a fagen da'awa, dan annabi ya istimdadi ya samu wato gogewa da wayewar kai game da da'awa da Allah madaukakin sarki ya aiko shi na musulunci. Yaje yaga annabi Nuhu, yaga annabi Musa, yaga Ibrahim, yaga Isa, yaga waɗannan annabawan, har ya samu wata fa'ida mai ƙarfi a gurin annabi Musa. Kun tuna jama'a, aka bashi salloli 50 yana tsuma yana murna, Musa yace irji ila rabbika, koma gurin ubangijinka. Fas'aluhu takhfifa fa inna ummataka la tubiqu zalik, al'ummaka ba za su iya ba. Annabi ya koma, aka rage, ya ƙara cewa ya koma haka har sai da ya zama salloli guda biyar. Daga nan za mu fahimci ashe kenan idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yana bashi labarin annabawa dan ya san akan me suka yi da'awa, dan ya istimdadi daga hasken su. Annabi ya hada shi da waɗannan annabawan dan annabi ya kwaikwaye su. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, ya hakuri kamar yadda su ma suka yi hakuri. Ma'ana ana alakanta mishi irin ɗabi'unsu ya kwaikwaye su. Idan annabi ya zamto haka jama'a, mu waɗanda muke mabiyan shi a cikin wannan al'umma, cikin malamai da ɗullabul ilmi jama'a, ba mu muka fi cancanta ya zamto mun yi riko da wannan fiqhun mai muhimmanci ba. Ka tashi da'awa ka je ka samu malaman da suka gabace ka, kaka ce wani bai da digiri, kaka ce wani bai da masters, wani bai da PhD, mu mun je mun yo karatu a ƙasar waje. A sun gabace ka a fagen da'awar, ka je kai istimdadi daga hasken su. Za su baka shawarwari, za su yi ma, amma idan ka kauce wa wannan hakikar, za ka dawo kana fada da abin da malaman ka suka tabbatar, wanda yake shine daidai. Jama'a ya kamata mu san wannan, musamman malamai da ɗullabul ilmi, lallai mu sanya wannan a cikin zukatanmu, dan Ibn Taymiyyah yayi wata magana a cikin Iqtiba'u Siratul Mustaqim, yayi wata magana mai muhimmanci, ya kamata mu kiyaye ta da kyau. Yake cewa mafi yawanci ƴaƴan malamai da waɗanda suke ƴaƴan waɗanda suka yi gwagwarmayar kafa wasu da'awoyi da wasu dauloli, su ne suke rusa da'awoyin iyayensu. Ya kamata mu kiyaye waɗannan abubuwan, mu kiyaye, akwai haɗari ƙwarai da gaske. A dawo ma hadisi, kace ya saba wa malikiya, ya saba wa mazhabin Imamu Malik, wannan ya kai ka zuwa ga cin mutuncin malaman hadisi jama'a, saboda fitsara da rashin mutunci jama'a. Wasu har sai da suka yi ta sukar Imamu al-Bukhari, suna sukar Sahihul Bukhari jama'a, wai ji su suka kawo rudani, har cewa su ne suka kawo Boko Haram a Najeriya waɗannan hadisan. Ko ba ku ji ne jama'a? Kana ahlus sunna, kana faɗin waɗannan maganganun, kana sukar Bukhari da Muslim? Bayan akan wannan tebur ɗin aka karantar da Bukhari da Muslim jama'a, akan wannan tebur ɗin ka koma kana rusa da'awar mahaifinka? Wallahi jama'a, mi taka tsantsan, mu ahlus sunna muna fuskantar hadari, wallahi muna fuskantar hadari. dan haka daliban ilimi da waɗanda suke masu karantarwa da da'awa mu koma mu ga malaman mu me suka yi da'awa akai kada mu kuskura mu kaucewa wannan abin matukar daidai ne kada mu kauce musu dan ba mu fi su ilimi ba mu fi su iyawa ba tsoron Allah ba mu fi su ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka amsa a takeice jama'a ba daidai bane duk indai hadisi ya tabbata to wannan la yusamma madhhaban li ahadin ba mazhabin wani bane wannan shari'ar manzon Allah ne allati yajibutti ba'uha sunnar da dole ne musulmi su bita irrespective akan ni hanbali ne maliki ne ni ko ma waye kai ba musulmi bane dan haka waɗannan mazahib din jama'a mu kamar yadda kullun ake fadi jama'a dan wasu sai su dauka to ai ana rushe darajar Imam Malik ne ba haka bane ba haka bane Imam Malik malami ne mujtahidi ne kuma yana daga cikin malaman sunna malaman salaf wanda ɗaya ne daga cikin malaman da ya wajaba akwai kwaye su dan yana daga cikin malaman salaf amma fa idan yayi fatawa ba Maliku ba ko Sayyidina Abubakar ne yayi fatawa akasin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a aje maganar shi za a dauki fatawar manzon Allah kuma ba za a ci mutuncin shi ba ba za a kutsa a ce bai iya ba a ce kaza saboda mujtahidi ne ba yayi fatawar da ka da ra'ayi bane ba masoyin zuciya bane sai dai ayi mishi addu'a Allah ya gafarta mishi amma dai wannan fatawa to ba za a dauke ta ba ina fata mun fahimta kaje ka karanta littafin Raf'ul Malam 'anil a'immatil a'lam da kuma kankanin littafin dan fodiyo jama'a Hidayatul Tullab ila tariqis sawab waɗannan littafan jama'a mu je mu karanta su daliban ilimi da malaman islamiyyu su rika karantar da daliban su lalle yana da matukar muhimmanci dan mun samu kanmu a wani zamani jama'a daskarewar kwakwalwa ta kama musulmi ba na Najeriya kadai ba har na duniya jama'a kwakwalwar shi sai ta daskare sai ya kasa fahimtar komai in ba abinda aka dora shi akai ba koda wannan abun bata ne yanzu lazumin fa kace kai kana bin mazhabar malikiya gam da gam tuk da taya ba sabawa lazumin wannan Imam Malik ya fatawa cewa ba a yin azumin sittu shawwal wannan sananne ne amma ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yanzu kenan kai ba za ka yi sittu shawwal ba saboda kai maliki ne kai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi al-muttafaqu alaiha bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin du'a ul-istiftahi har Abu Huraira ya ruwaito hadisi yace ya manzon Allah bi abi anta wa ummi ara'aytaka sukutaka hadhihi baina at-takbir wal qira'a madha taqulu yace na baka fansar uwata da ubana ya manzon Allah dan shirin nan da kake bayan kabbara harama kafin ka fara karatu me kake cewa annabi sai yace aqulu allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqini min khataayaya har zuwa ƙarshen du'a ul istifta yanzu wannan du'a ul istifta ta tabbata ko ba ta tabbata ba Maliku fatawar shi kai tsaye sai yace wannan wato asalin bai tabbata ba wai ba a yin wannan addu'a gudun kada jahile su ce wani abu ake karantawa kun fahimta da kyau a dama wani abu ake karantawa mana sai a karantar da su menene wannan abu jama'a mun fahimta da kyau kuwa yanzu kaga waɗannan fatawoyin ana ma fa maganar waɗanda suka tabbata daga Imam Maliku dan akwai bambanci tsakanin fatawoyin Maliku da kuma fatawoyin mazhabar Imam Maliku dan fodiyo di yaran rabe waɗannan a cikin Hidayatul Tullab yace zaka ga fatawoyin Maliku in an tattara ba su wuce mujalladi ɗaya ba amma zaka ga fatawoyin mazhabar Imam Maliku mujallade 25 to yanzu waɗannan mujalladan gaba ɗaya fatawoyin Maliku ne ko ku a dole ne yanzu mu dauka mu aiki da su fatawoyin Maliku ne a an samu wasu suna ta fatawoyi a matsayin mazhabar Imam Maliku wai kuma jama'a Maliku ne ma yace ina da wata mazhaba mai suna Malikiya ku bita Maliku ya faɗi wannan bai faɗa ba waɗannan malaman ba su faɗa ba kuma banda waɗannan mazahib din ai akwai sauran mazahib al-Imam al-Auza'i yana da mazhaba, waɗannan malaman suna da mazahib Ibrahim an-Nakhai, sai dai waɗannan ne suka fi shahara. Imam Ahmad ibn Hanbal al-Majiran shi bayan rasuwar shi, sai al-Imam al-Khallal Abu Bakar suka tashi suka yi tattaro fatawoyin shi suka tara, amma waɗannan malaman kaf din su babu wanda yace mazahabina kaza abina akwai koyi na aikoyi da ni. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ina fatan mai wannan tambayar ya fahimta. To ga wani kuma tambaya yake, yace malam menene hukuncin masu kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al-Mustafa ko al-Mujtaba? Ma'ana shin ya tabbata kamar kace tambayar shi yana cewa ya tabbata yana daga cikin sunayen manzon Allah akwai al-Mustafa da al-Mujtaba? Amsa ni dai ban sani ba, amma abinda na sani hadisi ne ya tabbata a cikin wato asalin littafin Ash-Shama'il Muhammadiyya, littafin al-Imam Abu Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi, ya ruwaita hadisi annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi alladhi yamhu Allah bi al-kufra, wa ana al-Hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami, wa ana al-Aqib alladhi la nabiyya ba'di. Wannan shine abin da ni na sani, amma cewa ana kiran annabi al-Mustafa ko al-Mujtaba, wallahi ban da masaniya akan wannan. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Ina fatan mai wannan tambayar shi ma ya fahimta. To sanan ga wani yana tambaya cewa malam dan Allah ya kara mun bayani game da waɗannan hadisan guda biyu. Hadisin farko kullu bid'atin dalala, hadisin yace akhrajahu Ahmad. Sanan hadisi na biyu, hadisin da annabi yace man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a, yace rawahu al-Bukhari. Sai yace domin naji wani yana bayani cewa hadisi na farko ya zo ne a fuska mai fadi, ma'ana am kenan. Sai yace amma hadisi na biyu sai ya zama yana takaita ma'anar shi. Sai yace yana fatan da Allah a kara mishi bayani game da waɗannan hadisan. Ma'ana in na fahimci tambayar shi kamar yana cewa hadisin farko da yace kullu bid'atin dalala, to kullu kuciya ce. Ma'ana duk wata bid'a karama take ko babba, babu wata bid'a kyakkyawa. Kun fahimta? Kaga fadin ma'ana kenan. Sai yace amma hadisi da biyu ya ji wani yana cewa ai yana rage fadin wancan, cewa annabi ya ce man sanna sunnatan hasana, kenan akwai wata bid'a hasana, rage fadin wancan hadisin. Allah ya sa kun fahimci tambayar da yake yi. Ma'ana yanzu akwai wata bid'a hasana kenan? Amsar wannan tambayar, babu wata bid'a hasana, babu wata bid'a wato mustahabba ko wajiba, jama'a duk bid'a bid'a ne. Kullu bid'atin dalala, wannan hadisin na farko bar shi a yadda yake, ba shi a bisa umumin shi, duk wata bid'a bata ce. In baka fahimci wannan ba, dauko hadisin Muslim, hadisin Aisha da take cewa annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna hadha fa huwa radd. Kaga wannan hadisin ma'anar shi daya da wancan hadisin man amila amalan. Ka kalli man ismul mawsul min alfazil umumi, amalan nakiratan fi siyaqi an-nafi, ko an-nakira fi siyaqin nafi zai zama ta ummu, ko ma'ana tana daga cikin wato siyar na umumi. Kaga ga nakira ga ismul mawsul, ko fi siyaqi istifhami ne, ko al-shart, saboda man wato man shartiya ce. Ina fata mun fahimta. Kaga diddai tufidul umumi. To yanzu kaga wannan hadisin yana kara tabbatar da babu wata bid'a kyakkyawa a musulunci, ya rage. Ina ma'anar wancan hadisi na biyu da ya kawo, man sanna fil islami sunnatan hasana? Dan uwa ya kamata ka fahimci cewa wannan hadisi dai ingantacce ne, tabbatacce ne, amma ba zai yiwu kawai ka dauko hadisi haka nan ka karanta shi kai mishi fahimta ba, kawai ka ci gaba da dora shari'a kana dora mutane akai, ba zai yiwu ba. Akwai ka'ida ta fahimtar sunna, jama'a, yadda ka san akwai ka'ida ta fahimtar alqur'ani, sunna ita ma tana da ka'ida wacce sai ka bi ta sannan zaka fahimci sunna akwai ka'ida kaza akwai ka'ida kaza akwai ka'ida kaza daga cikin waɗannan ka'idojin da ke taimaka ma mutum gurin fahimtar sunna shine ma'arifatu sababi wurujil hadisi me yasa annabi ya faɗi wannan hadisin kamar yadda a ayoyin alqur'ani waɗanda suke da dalilan sauka in baka san dalilin saukar aya ba to ba za ka san ma'anar ta ta haƙiƙa ba ina fata mun fahimta kamar yadda suke cewa ma'arifatu sababin nuzulil aya yu'inu ala ma'arifati ko ala fahmi muradil aya ina fata mun fahimta to yanzu wannan hadisin menene sababul wurud din shi dan uwa Allah ya sa ka fahimci me nake nufi da sababul wurud ma'ana me ya faru me ya jawo ta sa annabi ya faɗi wannan hadisin ai zai taimaka maka gurin fahimtar hadisin asali abin da ya faru jama'a wasu wato gungun mutane ne suka musulunta suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina tama sun samu kansu a cikin kunci da talauci ta kai ga tufafin da suke sanye da shi kadai tufafi ne da ya dan tare musu al'aurar su ma'ana kusan rabin jikin su a waje yake da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci annabi ya mike yayi wa'azi jama'a to ayi sadaka jama'a a ciyar jama'a ayi kaza ma'ana annabi yana isharar a taimaki waɗannan mutanen sai dai bai fito karara ba sahabbai sai ya zamto an yi shiru ba wanda ya motsa sai annabi ya shiga ya fita ya shiga gida ya bincika ko zai samu wani abu ya basu babu ya shiga ya fita ashe wani cikin sahabbai ya lura annabi yana cikin kunci yana cikin damuwa sai ya mike ya tafi gida ya je ya ciko ya nemo wato wani mazubi ya zuba wato kaya da abin nan da abubuwa haka sai ya kawo aka ce ya taho hannun shi kamar wato wannan bawon kayan zai rinjaye hannun shi yana zuwa sai ya aje a tsakiyar masallaci mai riwaya ce fatata ba annasu fi zalika sai mutane suka ci gaba da kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo sai yace sai naga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana haske tana walqiya tana kyalli annabi sai ya mike sai ya faɗi wannan hadisi yace man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu min ujurihim shay'an annabi sai ya faɗi wannan yanzu a cikin wannan lafazin a cikin wannan hadisin menene yake bayyana maka me ake nufi da sunnatan hasana shine sunnar da dama akwai ta a musulunci innama an kashe ta ne sai wani ya raya ta Allah ya sa da ma kun fahimta ba bid'a ake cewa kyakkyawa ba kun fahimci ma'anar hadisin da kyau in ma baka fahimci wannan ba to dauko rabin hadisin ai rabin kai ma ka kawo mun annabi ba ya ce wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan ba me yasa baka kawo hasanatan ba sayyi'atan anan sai ka kawo hasana ma'ana duk wanda ya sunnantar da wata sunna wacce take mummuna ma'ana ya rayar da ita bayan an kashe ta an fahimta da kyau jama'a to yana da zunubin wannan sunna da shi ya aikata da kuma zunubin waɗanda za su aikata har zuwa tashin alƙiyama ina fata dan uwa ka fahimci wannan hadisi kuma ka fahimci tambayar da kake a takaice babu wata sunna wacce take wato bid'a wacce take kyakkyawa ko mustahabba ko makaruha duk babu wannan jama'a duk bid'a haramun ce duk bid'a bata ce jama'a kun fahimta da kyau kusan shekara 3 haka ta taba faruwa da ni da wani wato wanda yake dan dariƙa ne yaji nace duk bid'a bata ce sai yazo ya same ni nace mallam ka ce duk bid'a bata ce nace a annabi ne yace duk bid'a bata ce ba ni nace ba ka mun ƙarya ni dai na faɗa abinda annabi ne ya faɗi sai ce to amma mallam ba ka ganin kullu din nan ai ba kulliya bace juz'iyya ce nace a yanzu kai fahimtar ka kake so ka kawo ya sahabbai suka fahimci kullu bid'atin balala ya suka fahimci kullu din nan sun fahimce ta juz'iyya in ka ce i to kawo min dalili in kulliya ce to kaga wannan ya baka ala aslihi ce muna nan a bisa asalin mu kullu kulliya ce kullu kuciya ce ina fata mun fahimta eh kowa bata zai sha mangari ko zai sha naushi ina fata mun fahimta sai ce to amma in an ce kullu kulliya ai ai kaga yanzu duk waɗannan abubuwan na zamani yanzu kai kanka ai bid'a ne tunda baka a zamanin manzon Allah haka suke cewa jama'a haka suke cewa da haka sai ce mota ita ma bid'a ce hasana mashin bid'a hasana keke lantarki ai har ma microphone din da kake magana ma bid'a ce amma hasanatun sai mu ce na ce mishi a'a ai waɗannan hadhihi al-ashiya la tusamma bid'atan aslan ba ma a kiran su bid'a in ma an kira su to ana nufin bid'a ne lugatan ba bid'a bi ma'ana shar'i ba sai nace amma me ake nufi da bid'a sai yace duk abin da bashi a zamanin annabi sai nace a eh nace kaga tun daga nan ku kuke zubewa kuke faduwa bid'a shine abin da aka kago a addini ka ji tukuna wani abu da aka kago a addini wanda yake ba shi daga cikin addinin yayi kama da addinin amma ba addinin bane kuma ana neman kusancin Allah da aikata wannan abun nace wannan shine bid'a sai nace yanzu ka taba ji ahlus sunna sun ce gidan da ke da lantarki yafi falala fiye da gidan da ba lantarki mai mashin yafi mara mashin imani mai mota ka taba jin wannan yace a'a nace to kaga waɗannan ba a kiran su bid'a ba a kiran su bid'a sai nace amma ku da kuka kirkiro maulidi tsakani da Allah kun kirkiro maulidi ne dan neman kusancin Allah da samun lada ko ku dan amore a hole kawai wannan kuna yin wani abu ne na nishadi kawai na rayuwa yace dan samun lada nace to kaga bashi da asali dan haka ake ana kiran shi bid'a sai yace to amma ai eh yaji waɗannan bayanan ya fahimta amma ai dan fodiyo a cikin littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a yace akwai bid'a hasana akwai mustahabba akwai kaza nace a ƙarya kake yace ni kake ƙaryata nace a ƙarya kake eh ƙarya kake cikin sauki jama'a dan ƙarya ce ai ace ƙarya kake yaushe dan fodiyo ya fada ga littafin na nuna mishi na mika mishi ya fallo fallowa yake bai kai gurin ma nace kawo na budo mishi gurin sai gashi dan fodiyo ya dauko maganar ne daga wani sai nace yanzu kaga kai ma dan fodiyo ƙarya sai yace to amma malam ba ka ganin tunda ya dauko daga wani ya yadda da maganar ne nace a dummance da wannan ya yadda ko bai yadda ba kaddara a ce ya ce amma nan annabi ya ce kullu bid'atin balala ka dauki guda daya annabi ya ce kullu bid'atin nan ko ya ce ko ya dauko ko ya yadda ko ma bai yadda ba ya dai gade shi nan amma ka zabi daya eh in ma shakiran wa in ma kafura eh dama ɗayan biyu ne ina fata mun fahimta sai yayi shiru nace ka zaba sai yace ya zabi na manzon Allah nace to muna tare da kai ta zama dan izala shikenan yace bai zama nace dan izala ne wallahi jama'a shikenan sai nace kaga ku malaman ku shubha suke karantar da ku ba sa karantar da ku ilimi na kawo su littafai sai na dauka na bashi daga cikin littafan na bashi wanda dan uwa ine maka ishara kai ma ka je ka karanta su akwai littafin dawabiqu muhimma li husni fahmi sunna wanda wannan littafi jama'a yana da matukar muhimmanci a karantar da daliban ilimi shi idan ba ku manta ba a sharhu sunna muqaddima malam albani sai da ya dauko content din littafi ya lakhafa shi a cikin muqaddima ta sharhu sunna wanda ya karantar da littafin tun a muciya kuma ya raba wannan littafi daliban ilimi sun samu ine maka ishara dalibin ilimi kai kokari ka nemi wannan littafi zai taimake ka kwarai da gaske gurin fahimtar sunna sai kaga hadisi guda ne wani ya karanta ya bashi wata ma'ana kai kuma ka bashi wata ma'ana me yasa ake samun sabani ana samun sabani ne tun daga gurin wasu ka'idoji ake bi gurin fahimtar sunna kai kake akai wasu ba su akai dan haka sai a ji fassarar ka da ma'anonin da kake baiwa hadisai ya saba da yadda sauran suke karantawa haka alqur'ani jama'a in ka san waɗannan qawa'idin da bawabin to zai taimake ka kwarai da gaske gurin a ji fassarar ka ta saba da taswa da taswa ne mutum ne aka samu ya miƙe yana wa'azi jama'a ya tashi nema wasu ƴan boko da masu kuɗi wa'azi yana so yayi raraka yace jama'a Allah madaukakin sarki ya ce wallahu ambatakum min al-ardi nabata Allah ya ambace ku a cikin ƙasa ambato ambato mana ya ambace su to su ma su dan ambace shi mana ko ya samu ai shine ambatan kenan kaga wannan san zuciya ne Allah madaukakin sarki kiyaye Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ina fata dan uwa ka fahimci waccan tambaya ga wani kamar fadakarwa yake yi ko abin nan yake cewa mallan garin bayani game da haramcin mutun ya furtawa mace da bata fita ta kaba ba cewa zai aure ta ai mun yi duk waɗannan bayanan ko sai yace to kuma gashi lokacin da mijin Hafsa ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furtawa Abubakar cewa in ta gama ta kaba zai aure ta kun fahimci kamar wato kaman fadakarwa yake ta wannan ba wannan mas'alar da muke magana daban wacce kake magana daban Allah ya ce wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khutbatin nisa karkashin wannan ayar ka koma ka je ka saurari maganganun da muka yi muka ce bai halatta ka samu mace kai da ita a boye ku sirranta ba cewa to ke fa in kika ga mu fa idda fa fa'adin da nake sanar da ni wannan haramun ne ba daidai bane kamar yadda ba daidai bane ka je ka samu waliyin ta kace to in fa an gama fa to fa muna nan ka fada mun zan aure ta wannan haramun ne ba daidai bane amma abin da ya halatta shine at-ta'arib ai duk mun yi bayani jirwaye mai kamar wanka ka dan rike kana dan aika mata dan shopping dan kaza kun fahimta ko kuma ka dan fado wasu kalmomi muhtamala waɗanda suke dunkule masu harshen damo ka dan fada dan matsayin ka haka ka dan yi kaza an fahimta wannan shine ya halatta shine at-ta'arib ai mun yi bayani to amma wannan yana cewa ya halatta ne saboda ga annabi ya fada wa Abubakar sai Abubakar ba waliyin Hafsa bane ya kamata ku fahimci wannan wannan wani abu ne na daban ina fata da ma mun fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to sannan ga wani yana tambaya cewa ina hukuncin auren da aka bada matar ga wani sadaka ba sadaki shin auren yayi jama'a auren sadaka ba daidai bane ba a yin auren sadaka a musulunci auren sadaka ba daidai bane wancan hadisi na Bukhari da Muslim ya ƙara fito mana da abin sarari wanda da auren sadaka zai yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wancan matar da tazo gurin annabi tace ji'itu li ahaba nafsi ilaika annabi ya kalle ta aka ce fa sa'ada ra'sahu fa ta'ahu annabi ya daga kan shi ya kalle ta sama da ƙasa sai ƙasa da kai shikenan wani daga gefe ya ce ya manzon Allah in lam yakul laka biha haja fa zawwijniha to ya manzon Allah an baka da bukata mu a aura mana ma'ana wani ustazo a gefe ai ko kuwa dan kada ya shiru kuma a sha da shi ga talauci ga rashin aure gorantaka duka annabi sai ya ce tafi ka je ka kawo sadaki yaje ya bincika ba sadaki yazo ya ce ya manzo Allah lam ajid shay'an annabi ya ce izhab waltamis walau khataman min hadidin ka je ka binciko ko zoban bakin karfe ne ya bincika babu ya ce je ka tambayi dangin ka ya ce babu kai wannan ustazin Abu Shay yake kware da gaske dry ne sosai shikenan ya dawo yana zaune ga mata dai shi ake jira ya kawo sadaki ya daura aure sai ta kai ciye ya dame shi eh tashi ko ya tafi bai ma san ganin ta bai san ya zauna a gurin dan ta kai ciye zai kama shi ma'ana yanzu kawai kai kadai ake jira ga raƙumi da kayan ruwa a bayan shi kuma kishi zai kashe shi كالعيس في البيضاء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمود ga kada kayan ruwa amma kishi zai kashe ka eh tafi kai annabi ya ce aje a dawo da shi yace me kake da shi na alqur'ani sai ce na haddace bakara da ali imran ka ji ar-rahmani eh ka san da ma ustaz akwai tilawa dan qur'anin nan me zai haka ina fata an fahimta annabi ya ce zawwajtuka ha bima ma'aka min alqur'ani yace na aura maka ita a matsayin sadaki shine ka karantar da ita abinda ka iya na qur'ani da ana aure sadaka annabi zai ko ba zai yi ba sai da ka ba a yin aure sadaka ko an yi to lalle wannan wato asalin aure bai yi ba ina fata an fahimta Malam yace ga wani mai tambaya yake cewa malam mace mai ciki da ba za ta iya azumi ba idan ta ciyar da matan da aka bar mata marayu azumin ta yayi ko bai ba tambayar farko tambaya ta biyu sannan in na ba ta zakka zakkar ta yi ko bata yi ba kun fahimci tambayar tambayar farko shine in ta ciyar da waɗannan marayu lallai wannan ciyarwa ta yi a madadin azumi da ta sha ya kamata mu fahimta jama'a macen da take da ciki ma'ana take da juna biyu ko kuma take shayarwa wacce idan tayi azumi tana tsoron cikin ta ko abin da take shayarwa za ta galabaita ya galabaita ko ya kai su ga wani hali to musulunci ya bata dama ta aje azumi bayan sallah sai ta rama wannan azumi ina fata mun fahimta idan ko har ya zamto babu lokacin da za ta samu dama ta rama wannan azumin mana a sa'ad da zai zamto tana cikin mana a Ramadan ko da ya zamto tana da ciki bayan Ramadan sa'ad da za ta samu damar ramawa ta haihu tana shayarwa kun fahimta wata Ramadanin za ta zo mata ko tana da ciki ko tana shayarwa kun fahimci matsalar da kyau mana babu lokacin da zai bayin mata bayan Ramadan ta samu damar rama azumin da ta sha malamai suka ce za ta iya ciyarwa kun fahimta da kyau kuwa mu natsu da kyau mu fahimta dan wasu suna kallafa cewa lallai dole sai ta ciyar a daidai lokacin da ita dan akwai matan da wasu duk bayan shekara ko shekara 1 da rabi ko shekara 2 suke haihuwa a sa'ad da azumi yazo ko dai tana da ciki ko tana shayarwa a sa'ad da ya wuce ko dai tana ɗayan waɗancan halayen guda biyu mana babu halin da za ta samu kanta a hali na gashi ba azumi amma sai ta rama abinda ta sha babu wannan halin malamai suka ce ciyarwa za ta yi da haka in ta ciyar azumin ta yayi jama'a mun fahimta da kyau kuwa wannan shine abinda yake daidai kuma shine abinda yafi dacewa da maqasidu shar'iyya saboda wani abu ya taba faruwa mai ban mamaki musamman a can guraren mu wani yazo yana tambaya ta cewa mace ce ake binta bashin azumin shekara 17 ku kiyaye azumin shekara 17 yazo yana tambaya kan na bada amsa ne ina mamaki ya akai mana wata 17 kenan mana azumin shekara 1 dindi kun fahimta kuwa da wata nawa da wata 5 sai nace ya akai har wannan azumin ya taro akan ta sai yace ai ta samu kanta a halin Ramadana to tana da ciki ba ta iya azumi wata Ramadana ya wuce tana shayarwa wata Ramadana ta zo tana azumi ko tana shayarwa ana azumi ma'ana tana da ciki ko tana shayarwa ta nemi malamai su ba ta fatawa ba za ta iya azumi ba suka ce sai dai ta azumi sai dai ta rama aka matsa ta matsa kai ran nan dai sai ta dauki azumi kawai ta dauki azumi a asibiti ta aka karya mata sai da ta kwanciyar jinyar asibiti ma'ana ba ta iya azumi shikenan kuwa sai ta daina azumi an ce sai ta rama ba za ta ciyar ba shikenan duk Ramadan in ta zo ba ta azumi kuma tana jiran ranar da za ta daina haihuwa ta rama azumin da ake binta bashi wallahi sai hankali na ya tashi mana ta hadu da ulama usui ulama usui ku ji jama'a azumin shekara 17 shekara 17 ma'ana an ba ta fatawar dole sai ta rama dan haka jama'a abin da yake akan ta in za ta iya ramawa bayan sallah ma'ana kafin ta samu wani cikin tana da ma'ana akwai interval ma'ana ta kan yi shekara 3 misali wata shekara 4 wata shekara 2 tana iya rama azumin bayan sallah to lallai ta rama azumin bayan sallah ba ta iyawa eh to ta ciyar ina fata mun fahimta to sanan idan aka ba ta zakka ta ciyar da waɗannan ƴaƴan za a auna a gani shin ta shiga cikin ɗayan nau'i guda 8 waɗanda ya halatta a ba sa zakka su ci da Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل in ta shiga cikin waɗannan shikenan da haka tana cikin al-fuqara wal masakin shikenan ta cancanta a bata zakka in ka bata zakka zakkar ta yi ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am ba zai bata zakka ba wannan hila ce kun fahimci tambayar ma'ana yanzu mijinta zai iya bata zakka a hila ce wannan ai wajibin ta ne wajibin shi ne akan shi shi ya ciyar da ita dole da ƴaƴanta dan yanzu in ya ɗebi zakka ya bata ai zai fake da ai ya bata zakka dan haka dawainiya ta yau da kullum sai ya makale haka ne to wannan hila ce ba daidai bane Allah ya sa da ma kun fahimci tambayar abubuwa ne mabambanta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa alaikum assalam na'am ba zai ciyar ba zai rama azumin shi ne bayan sallah ma'ana dattijo da bai da lafiya amma zai iya azumi haka ne ko zai iya azumi to sai zamto bai da lafiya to ya sha azumi to bayan sallah sai ya rama amma ash-shaykhul fani dattijon da bai iya azumi kuma bai da abin da zai ciyar na wato a madadin wannan azumin da ya sha malamai suka ce abubuwan biyu duka sun fada akan shi babu azumi babu ciyarwa hasali ma sai dai a dan dauko a bashi ina fata mun fahimta wannan shefi dacewa da maqasidush shar'iyya Allah madaukakin sarki ya kiyaye to ga wani tambaya yake ko kuma bayani yake yi ashin dai kaman wasika ce kusan peji guda haka yace malam ma'ana ina tsammanin karatun jiya ne yace malam yau ka tabo abinda yake damuna fiye da shekaru biyar da suka wuce yace malam maganan da kace shedanun aljanu suna daukan mutum zuwa wani gari to ni ma hakan suka ni amma suka dauke ni sukan dauke ni zuwa wani gari sai dai kawai in ganna a guri wato daga baya har wata kasa sukan kai ni gashi duk da ya gama sai ya ce amma malam wallahi tallahi babu wani abu da nake yi musu kun san dama ajiya mun ce ai wasu sukan yi wa waɗannan shedanun aljanin wani nau'i na bauta ne sai su rika musu irin waɗancan khidindimin to amma sai ya ce shi wallahi babu wani abu da yake musu kuma ai haka takan faru jama'a kawai aljanu sai su rika wasa da mutum su dauke shi su kai shi can wani mala rura ne duk abin da yazo hannun shi na kudi sai ya watsi kasuwanci ya shiga sai ya tarwatse haka takan faru ko ba ta faruwa jama'a takan faru wanda wannan ba a madadin wani abu da shi wannan yake ma aljanun bane haka takan faru jama'a gashi duk ya gama kawa sai ya ce da Allah malam ina roƙon ƴan uwa da su taya ni addu'a wato a taya ni addu'a domin rabuwa da su cikin ikon Allah mu ne maka addu'a Allah ya raba ka da waɗannan shedanun aljanu ga wani tambaya yake yi tambayoyin guda biyu ne ɗayan mun amsa makamanciyarta amma tambayar shi ta biyu yake cewa sannan wai ma'ana tambayar shi ta biyu kenan wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zama da gajeren wando dan haka yawo da gajeren wando da maza suke yi ba haramun bane sai dai lokacin da za su yi sallah bai halatta ba menene gaskiyan wannan zancen yace wani malami naji ya faɗi wannan a cikin tafsirin sa daga masallacin kaza bazan faɗi masallacin ba wannan izgilanci ne jama'a wannan izgilanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci ne dan kawai kana tare da gayu kuma sai ka ɗebo wasu maganganu na ƙarya ka dangantawa annabi saboda suna yawo daga jeren wando wannan ƙarya aka yi manzon Allah ban san wani hadisi ba jama'a ba wani hadisi da annabi wai yana yawo daga jeren wando wannan ƙarya ne wannan cin mutunci ne wallahi zindiƙanci ne wannan jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawo daga jeren wando wannan izgilanci ne wallahi duk wanda ya faɗi wannan ya marmaza ya tuba balle har ka halarta wa wasu yawo daga jeran wando har da wata muguwar fatawa wai sai dai in za a yi sallah waye fadi wannan aina aka fada haka Allah ya kiyaye jama'a ga wani tambaya yake ko kuma yana so a yi karin bayani game da wancan hadisi da muka karanta hadisin da annabi yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ila aljannati fi salasi ubangijinka na mamakin wasu mutane da ana jan su zuwa ga aljanna a cikin sarkoki ai mun karanta hadisin ko ma'ana muka ce hadisin ba yana nuni akan wato al-ikra kilasci a cikin addini bane inna ma abinda hadisin yake bayyanawa shine ku musulmi kun yi jihadi kun yi wato asalin jihadi tsakaninku da kafire kun yi nasara akan su kun kamo kamammun yaki haka za ku shigo da su cikin da'irar ku ta musulunci haka ne to daga baya idan suka ga haske da kyallin musulunci sai su musulunta wannan shine abinda hadisin yake nufi to amma sai yace wasu suna hujja da wannan hadisin cewa wai wannan hadisin dalili ne akan wato waccan magana da waɗancan ƴan bid'a suke yi cewa wai a ranar alƙiyama ƴan ɗari ku za a sa musu sarƙoƙi ko sun ki ko sun so sai an kai su aljanna haba jama'a haka kawai ake ma hadisan manzon Allah hawan kawara kawai shikenan ina jin ai ko mota dai ba za ka yi mata hawan kawara irin haka ba wannan ba dalili bane ba hujja bane jama'a ku ji tsoron Allah musamman malamai Allah madaukakin sarki ya kiyaye gashi wani yana tambaya cewa maganar da aka yi game da sallah shin sallar gawa akwai wani dalili a sunna da za a iya baiwa mata su sallata ma'ana shin mata a takeice na sallar gawa ma'ana shin mata za su iya sallatar gawa kun fahimci tambayar shi da kyau kuwa amsa ita ce kai tsaye mata za su iya sallatar gawa wannan daidai ne wannan ba haramun bane dan haka za a iya mika wa mata gawa su yi mata sallah wannan ba laifi bane dalili akan haka shine hadisin muslim hadisin da al-imamu muslim ya ruwaita hadisin aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda a lokacin da sahabi sa'adu dan abi waqqas Allah madaukakin sarki ya mishi rasuwa sa'adu dan abi waqqas aisha sai ta ce ta leko ta ce wa jama'a a miko mana shi mai mishi sallah a masallaci sai jama'a suka taso haya haya ana mata sallah to kuma gawa sallar gawa a masallaci sai aka yi ma Aisha inkari sai Aisha ta ce subhanallah ma asra ma nasiyan nasu yace me yasa mutane ke gaggawar mance ilimi ne tace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma salla ala ibni bayda illa fil masjidi aka miko musu suka yi mishi sallah sannan aka yi mishi sallah aka kai shi makabarta wannan jama'a wannan hadisin dalili ne akan haka dan haka insha Allah daidai ne mata za su iya wato yin sallar gawa mata za su iya yi ka karanta sharhin wannan hadisi a cikin sahihu muslim tare da sharhin shi na al-sheikh Ali Adam al-Ethiopi al-baharul muhit as-sajjaj fi sharhi sahihi imam al-muslim ibn al-hajjaj na'am a maza mata in sun yi maza ma sai su sai a kai shi sai a tafi da shi makabarta Allah madaukakin sarki ya samu dace gashi wani yana tambaya cewa shin alagafarta malam na'am za mu tashi insha Allah yanzu tambaya yake cewa shin alagafarta malam alwala a sallar tsoro wajibi ce ai ba wata sallah da ba a yi mata alwala eh ita ce amsar tambayar kawai jama'a za mu saurara anan insha Allah aya hakuri mun yi amfani da wannan kasadin mun amsa tambayoyi da ƴan uwa suka rubuta a gobe in Allah ya kai mu da sauran ƴan kwanaki da suka rage mana zamu ci gaba daga inda muka kwana mune kowa fatan alkhairi muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka